Ahmadi Ango dan Amana Fatima da Hana da mukin zamo amarya
amarya Baba na Ahmadi Ango dan Amana Fatima da Hana da mukin zamo amarya
amarya Fatima da Hana da mukin zamo amarya Baba na Ahmadi Angon ki dan Amana
Amana Baba na Ahmadi Ango dan Amana
lakina
ahaye
wanda yayi uwa ta yayo ubana
ahaye
rabb kana salati ga annabina
ahaye
ahali da safai bazan cire ba ai akai
baba na madi ango dan amana fatima da na adamkin zamo amarya
ehe fatima na adamkin zamo amarya
ahaye
to ki shakure mi kin faka mahanya
ahaye
yau nake da miji kar ki juya baya zaman ki gida na ki za ki zauna haba
baba na madi ango dan amana fatima da na adamkin zamo amarya amarya
fatima da na ki share dukan hawaye
ahaye
manzo kuma ki bi shawarar iyaye
ahaye
ba ni fatan ki bi zubar kawai
ahaye
shakurmin ki na ce fatima tunana nana
baba na madi ango dan amana
kajan tagarya
ahaye
fatima adamu na san kina da kunya
ahaye
ki bu mijin ki bana so ki manta baya
ahaye
fatima bumba fara mai ki yo biyayya
baba na madi ango dan amana fatima da na adamkin zamo amarya amarya
baba na madi ga shawara gare ka
ahaye
dan muka dan muka amarya ka mallakin ka
ahaye
fatima bana fatan ka sa ta kuka zare da bawa hada ka dinka
baba na madi ango dan amana fatima da na adamkin zamo amarya amarya
haba kai aha samu mata
ishara idinki amarya daure daure fatima mata gaba fa soyayya da ni
ishara idinki amarya daure daure
Fatima amarya na gunja ballai na ba
share idanki amarya daure daure Fatima ma ta gaba fa soyayya da
ni Fatima juya ki gaida mai gaida ki
aure
wannan shine cikon fane na cikin ki
aure
bamba na madiya zamo abin duban ki
aure
yau rana ta yi kunya auren kuna
share idanki amarya daure daure
da baka da tamka
aure
dan ta Mustafa na Madina gaida
aure
tata kalabiya in kare da kanka
aure
ajiya rabi ajina gaida ki
aure
ya ga wakilin masa ka ba birin ki
aure
ajiya hawa habibu ina gaida ki
aure
hawa habibu Abdullahi a gaida ki
aure
ta kalabiya na ga mazindiya
aure
ganda ka gam kike ai ga gari tushiya ma farin shukaiwa
aure
dole ne in gaida ke na gunje bawa
tafa
share idanki amarya daure daure fatima ma ta gaba fa soyayya da
ni an kunsan ango ina gaida ku alhaji musa abdullahi na gaida ka
aure
an kulba fa wakili na yi kiran ka
aure
balarabba wakili dole in gaida ka
aure
abubakar da ke a gaida ka
nace
kun ci garin so da kauna ba ku da tambaka
aure
ta haka labiya kuna murna ku
haba
share idan ki amarya da wure da wure Fatima mata gaban fa soyayya dadi
sannan dangi na anguna gaida
aure
Hadiza na madi dole in gaida ki
aure
Nuruddin na Madina gaida
aure
Habibu na madi a dole in yi kiranka
aure
Hannati na madi dole in gaida ki Sanin kin ji ya mai kirki
aure
sayyidi namadi a dole in gaida
aure
Fatima namadi ina gaida ki
aure
Amina namadi dan fito in binki
aure
Ibrahim namadi ina gaida
aure
Sadiqa Habibu Abdullahi ina gaida
aure
Aisha Habibu Abdullahi ina kiranki
aure
Dan Habibu Abdullahi ya gaida
aure
Sulaiya da Habibu Abdullahi ina yi kiranka
aure
Yasmin na Habibu Abdullahi ya gaida
aure
Umar Habibu Abdullahi na gaida
aure
Khadija Habibu Abdullahi ina yi kiranki
aure
kun ci garin so da kauna matan kiranki ta kasan sannu sannu riyan girma
share idan ki amarya da wure da wure Fatima mata gaban fa soyayya da
yayi ga anti san amarya na ta ki juya
aure
yayi adama dan fito ki dan takawa
aure
Hajiya Amina wakili na gaida ki
aure
Hajiya Baturi ya wakili ya ba
aure
Hajiya Asma wakili ya gaida ki
aure
Anta Umma wakili na gaida ki
aure
Anta Murja wakili na yi kiranki
aure
Anta Maryam wakili na gaida ki
aure
Hajiya Adama wakili na yi kiranki Hajiya Sa wakili na gaida ki
aure
Hajiya Lauratu wakili a gaida ki
aure
Hajiya Ramatu wakili na gaida ki
aure
Hajiya Fati Kawu na gaida ki
aure
ga ya ayyala ita ma ta yi fito
aure
anti sister ita ma a gaida
aure
ya yara bi a dole in gaida ki
aure
Hajiya Sabo Banjana yi kiranki Yaya Buruji dole ne gaida
aure
Anta Wakala na gaida ki
aure
Anta Zahra na gaida ki
aure
Anta Mairu dole ne kiranki
aure
Anta Umma Kultum na gaida ki
aure
Hajiya Sarai dole ne kiranki
aure
Anta Halima na gaida ki
aure
Anta Maimuna dole ne gaida ki
aure
Anta Bulki ima na gaida ki
aure
Anta Asabe ina ta kiranki
aure
Hajiya Aisha to Balarabe Musa a gaida
aure
kun ga wani so da kauna barina ta
share idan ki amarya da wure da wure Fatima mata gaban fa soyayya da
yayi kuzin sun anguwa dole in yi kiran
aure
na bella kulfi na gaida ka
aure
Muazzam Dawa na yi kiranka
aure
Fatima Lawal na gaida ki
aure
ga Haidar da suke a gaida ka
aure
Amir Ibrahim na yi kiranka
aure
ga gaisuwa ta gaisuwar ban girma
aure
Sumayya Bashir dole in gaida ki
aure
Nasiru mai Kano a gaida ka
aure
Fatima Madaki na gaida ki
aure
Ahmad Madaki na kira sunan
aure
Abdul Rashid Atutu dole na gaida ka
aure
Ibrahim Abdullahi ya bawa
aure
Zain Abba Abdullahi ya gaida ka
aure
Judu Abba Abdullahi ya gaida ka
aure
Sadiq Kura dole in yi kiranka
aure
Abdurrahman dole in gaida ka
aure
Nana ya bawa gaisuwar ban girma
aure
Habibiki a dole in gaida ka
aure
Dai Umar Abdullahi na gaida ki
aure
Yusuf Faro ina gaida ka
aure
Halifa Kaima a dole in yi kiranka
aure
Hafiz Sokoto dole in gaida ka
aure
Bida ya bawa gaisuwar ban girma
aure
Muhammad Abuja a dole in gaida ka
aure
Mama Isa dole in gaida ki
aure
haidar gaisuwa nake ta ban girma
aure
Abdul Jabbar dole in gaida ka
aure
Ankul Muhammad Shadu na gaida ka
aure
Azam Salama na gaida ka
aure
nayi kiranka saboda girmanka
aure
Ahmed Kura dole in gaida ka
aure
Sister Shamuniriya ya gaida ki
aure
Kan Ango na gaida ku
aure
Sidin Kabir ya kasai na gaida ka
aure
Faiz Kabir Adamu na yi kiranka
aure
Ibrahim Dan Musa na gaida ka
aure
Azam Hafusa la dole in yi kiranka
aure
Muhammad Mujaddidi na gaida ka
aure
Aminu Salmanu biwa ya bawa
aure
Abba Yusuf Garba na gaida ka
aure
Lamin Nilawan dole in gaida ka
aure
Aminu Musa kai ma na gaida ka
aure
Abdul Jabbar Guga na gaida ka
aure
Abdul Hamid Bello Waziri gaida ka
aure
Abdullahi Musa Abdullahi
aure
Suleha da Amir dole in gaida ki
aure
kin cikin su da kauna baki da tambuka
aure
Ado san gidan su mai dawaiya
aure
da wanda ya bawa gaisuwar wan girma
aure
abun kyamariya da angon amariya
aure
na gaida na kuma na